night, the city is shrouded. Moonlight gives it dreams. Homes and parks all quiet. Night of peaceful gleams. My city sleeps tonight. River's arms hold tight. Footsteps in the gardens. Whispered love takes flight. Night city sleeps tonight. River's arms hold tight. Footsteps in the gardens. Whispered love takes flight. Night city, a good wizard. Dreams that come to life. Meet you in a moment. In the magic night. Night, cover lover's shadows. Secret dreams arrive. Magic words of happiness underneath the sky. Don't go night, stay longer. They can't sleep just yet. Hold them in your wonder till the morning set. Night city, our good wizard. Dreams that come to life. Meet you in a moment in the magic night. Night, cover lover's shadows. Secret dreams arrive. Meet you in a moment. In the magic night. Da 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 da